Unfortunately, we have received reports about violations by some dignitaries who failed to follow the protocol at our airports. And these protocols are meant to protect all of us. We can't keep doing the same thing every time and expect a different result. We believe leaders must lead by example. We must change our behavior if we must overcome this pandemic.
Babban sakataren gwamnatin Najeriya, Boss Mustapha Kenan, inda ya bayyana takaicin gwamnatin kasar bisa keta doka da aka shimfida a filin tashi da saukar jiragen sama a kasar don kare al'umma daga daukar cutar COVID-19 da wasu manya a cikin gwamnati suka yi. Hukumar filin tashi da saukar jiragen sama a Najeriya FAN ta buƙaci duk wani babba a kasar da ya bi dokar matakan kariya na cutar COVID-19 ko a hana shi shiga filin tashi da saukar jiragen saman kasar, kamar yadda shugaban hukumar Captain Rabia Dude ya shaida.
Ko suka sa duniya sun dauki matakan da suka ga ya dace, wanda kuma matakan nan sun zo kusan daya a ko'ina. Bambancin bai da tsakanin matakan da ke kasan nan da wasu kasashen su da cutar guda ɗaya ce. Idan kowace ƙasa suna bin matakai, ba mu da hujja ce mu ba mu bin matakan nan. Kuma mu hukumar filayen jiragen sama ta ƙasa, mu ne manyan masu na haƙƙi na tabbatar da cewa matakan nan mun shimfiɗa su, mun tsara su, kuma mun tabbatar cewa an bi su. To wannan haƙƙi da ke kan mu shine ya ja kika zaman dage a tsayin daka cewa lalle sai an bi. Abun mamakin da ba mu so ba shine cewa har sai ta kai ga muna daga murya muna ko kai kashe sannan za a bi matakan, saboda matace ne masu amfani ga shi wanda ya bi da kuma sauran mutane da suke cikin filin jiragen sama da wanda ma ba sa filin jiragen sama.
Gwamnati da ya ta dau alwashin hukunta duk wanda ya ketare dokar matakai na kariya, sannan ana kan binciken tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari da gwamnan Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri waɗanda ake zargi da ketare dokar matakan kariya da aka shimfiɗa a filin tashi da saukan jiragen sama a ƙasar. Na babu wanda ya fi ƙarfin doka a cewar ministan muhalli Muhammad Mahmud Abubakar.
An yanke hukunci duk wanda ya ki musamman mata wajen shiga jirgin sama. An samu mutum wajen biyu uku da suka yi, kuma an bayar da bincika a ɗauki matakin da ya dace. Babu wani shafaffe da mai wanda zai ki bin doka saboda shi yana ganin wani babba ne ko ya isa. Wannan abu ne da ya shafi al'umma gaba daya. Mutum daya rak wannan shafaffen da man idan ya dauka zai iya zuwa ya cutar da mutane 10 har 100 ma. Cikin ɗarin nan sun kamu, Allah kaɗai ya san waɗanda za su iya rayuwa. To saboda haka babu maganan shafewa da mai.
A bangare guda kuma gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za a hana 'yan wasu ƙasashe shigowa Najeriya a wani mataki na takaita yaduwar cutar COVID-19, wanda zuwa yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura 36,000, an kuma sallami mutane sama da 15,000 daga asibiti, sannan an rasa mutane 789. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.